Mai mulki gaba daya ban mantawa da ranjiya hira da muka yi kimbiya gashi dai ta iya kwalliya kuma ba ta kiriniya haye neman ta nake
jamila ce
neman ta nake
jamila ce
yake amsa min
jamila ce
inji inda kike
jamila ce
ko kina so in ta damuwa gashi zan fada kowa ya ji bani ya rada a ko ina kike sakon zaya ishe kina fada ki sani zuciya ta kin kada ranar da muka yi gamo take da ke na samu na gangada kika ce min kin tabi ba damuwa kuma ba mu yin fada abin da na tambaya kika ce min ba kya fada garki manta ban cuce ki ba sunan ki nake bida kika ce min a hakuri zaki fada yanzu gashi ban ganin ki garin kuma ba kya fada haye neman ki nake
jamila ce
neman ki nake
jamila ce
ina ne zangan ki koda da nisa na san ina zuwa da kamar zana ganki kana na mace ban ganki ba sabo ne zana baki da kin amsa ki wuce gaba ya ba hankalinki amma ke baki sanni ba kuma ran da na tambaye ki amsa dai baki bani ba kin dai ce za mu gana amma dai ban ganki ba ki sani ni na ki ne rashin ki cuta zanayi yanzu ma ce wa nake wai yaya ma zanayi ba shi da magani rashin ki kuka zanayi ko mai lokaci ne sai dai na shiga yanayi tausaya dan Allah ba dan mahali ba inda dan ali ne na san ba za ma ki zo ba inda kin san kina gurin koyo ba na ki ne ba daure mana in gane ki ko da ma hasken ki ne daure mana in gane ki kamar ki ce ban san mantuwa
jamila ce
neman ki nake
jamila ce
neman ta nake
jamila
ce neman ki nake
jamila ce
neman ki nake
jamila ce
neman ki nake
jamila ce
ina kike ne
jamila ce jamila ce